khairul an'ami da bai taba kuskure san ba sadiyan gidansa da matayansa ba wai ba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yan uwa masu sauraron mu ta wannan gidan radio mai albarka na Aminci Radio akan mita 103.9 zangon FM daga nan birnin Kano mai albarka, ku ne muna sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To kamar yadda muka sani, za a ji abin sabo yau mai gabatar da shirin baya nan Malam Muhammad Sani, sai kuma na bangaren namu na bangaren gwanayen Alkur'ani shine Bani Isa Ahmad Kashahara, shi ma bai karaso ba. To amma dai gani ni na karaso ni Abdulbasit Gwani, wanda kuma insha Allah zan fara gabatar da wannan shiri kafin sauran ƴan uwan su karaso. Kuma kamar yadda aka sani, wannan shiri na gwanayen Alkur'ani shiri ne wanda yake tattaunawa akan wasu al'amura da suka shafi Alkur'ani mai girma a tsangayance, wanda ana gabatar da wannan shiri duk sati ranar Litinin daga misalin karfe 3 zuwa karfe 4 na yamma ta wannan gidan radio mai albarka na Aminci Radio, wanda kuma a al'ada shirin Gwani Ibrahim mai dahara, ko kuma nace Gwani Ibrahim mai albarka, shi ne wanda yake jarraga mashirin, yana gabatar mana da harji da kuma logogi da hikimomi, wanda duk wanda yake karanta Alkur'ani ko kuma yake yin bincike a kansa ko kuma yake rubuta shi, to in Allah ya da in ya saurari wannan shiri zai samu waraka irin yadda ya kamata, kuma zai samu sauki a cikin abubuwa da yawa. Wanda idan ba a manta ba, satuttukan baya da suka wuce kamar sati 10 zuwa sati 11 mun tattauna akan wani Alkur'ani mai girma na Alkur'anul Karim bil Khat al Barnawi, da kuma abubuwan da muke ganin ya kamata a ce an gyara su, an dawo da su kan tsarin irin wannan Alkur'ani namu da muke amfani da shi yau da kullum. To kuma muka karkare tattaunawa akan sa, wanda kuma aka dawo tsarin shirin yadda yake gadangadan shine tattaunawa akan harji, ko kuma kawo harji shine abubuwa inda suke a cikin Alkur'ani, kalmomi wanda suke mutashabihat, ko jumloli ko kuma ayoyi wanda suke masu iri daya, wanda aka faro karatu tun daga bismillahir rahmanir rahim aka yi alhamdulillahi rabbil alamin da adadin kowace kalma a ciki da jujjuyawa ta cikin Alkur'ani, aka yi arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqima aya 5. To an gama wannan aya 5 din, wanda kuma a yau muke saran insha Allah Gwani Ibrahim mai dahara, idan Allah ya sa ya dawo da wuri, to in Allah yadda zai zo za a dora inda aka tsaya, wanda ya samu kansa a halin tafiya. To amma dai ko da wani lokaci muna duban hanyar sa, kuma muna fatan Allah ya iso da su lafiya. To abinda nake ganin ya kamata mu tattauna a cikin wannan shiri na yau shine, duk da akwai sauran gyararraki wanda ba mu gama faɗar su ba cikin wannan Alkur'ani na Al-Khatul Barnawi, wanda mun fara karanto su ɗaya bayan ɗaya bayan wa'ancan waƙafai kimanin 700 da wani abu, da kuma wa'anda suka wanda aka ƙara kenan zan ce, da kuma wa'anda aka cire, wanda aka cire 700 da wani abu, da kuma wa'anda aka ƙara kimanin wajen guda 80 da wajen 5, da kuma gyararraki wa'anda suke idan su wa'anda suka yi wannan Alkur'ani sun ce suna ganin wa'ancan ba gyararraki ba ne. To wa'annan wa'anda muka fara karantowa da yau za mu karasa su in Allah ya yarda, sannan kuma sai mu dora akan wata nukuda ta gaba idan lokaci ya bamu. Shine mun fara kawo wa'annan gyararraki, wanda mun kawo ina tunanin kamar guda 15 muka tsaya a ƙarshen izin innamas sabilu, wanda za mu dora yanzu in Allah ya yarda na 16 shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wannan juma musakharatin bi amri inna fi zalika la ayatin liqawmin yaqilun cikin surat an-nahl ati amrullahi fala tastajilu akwai fadin Allah yin bitlakum bihi zar'a wa zaytuna wa nakhila wa al'anaba min kulli samarat inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun wa sakhkhara lakum al-layla wa an-nahara wa ash-shamsa wa al-qamara wa an-nujuma musakhkharatin bi amrihi inna fi zalika la ayatin liqawmin yaqilun to wannan musakhkharatin din a wannan alqur'ani mai girma na al-khatt al-barnawi bayan an yi kisra shine wasali kasa akan ta din to akwai kunya da ake da bukatar ta wanda a larabci ake ce mata iklabi wata emmi arati karama ake yin ta ita kuma a tsangayince ake cewa kunya to ita wannan kunya babu ita a wannan alqur'ani sannan mun tsallaka gaba na 17 a cikin gyara zakin shine fadin Allah fihi shifa'ul linnas inna fi zalika la'ayatan liqawmin yatafakkarun to wannan shifa'un din nan alif bakin akwai madda akan sa to a wannan alqur'ani an samu matsala wannan maddar ba a saka ta ba sannan in mun tsallaka cikin izin aulamira cikin suratul isra'ilai akwai fadin Allah falahul asma'ul husni wala tazhar bi salatika wala tukhafit biha wannan falahul asma'ul husni din al-husni daurin sun din shi ma babu shi sannan a cikin izin qala al-maqullaka suratul kahfi akwai qawman la yakaduna yafqahuna qawla to wannan qawla din alamar aya da ake zanawa a nan qur'ani ta dauke a qur'anin da yake hannun wanda muka karanta shi muke fitar da yaran rakin a ciki sannan akwai fadin Allah ya mun tsallaka cikin surat dahi shine waliy fiha ma'arib ukhri qala hiya asaya atawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ganami waliy fiha ma'arib ukhri to wannan waliy fiha ma'arib ukhri din ya aran nan ta karshe wata ake yin aya a gurin akwai alifza akan ta to shi wannan alifzan ya fadi babu shi akwai qadji ina ka bi ayatin min rabbik wannan qadji ina ka din nan ka din to wasalin kaulasan din babu shi shi ma ya fita sannan mun tsallaka cikin suratul anbiya'i wajen karshe karshe akwai fastajabna lahu fanajjaynahu min al-gham to wannan lahu din nan rufu'at da take kan hakuri ita ma babu ita sannan idan mun tsallaka can akwai fadin Allah azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wannan azzani la yankihu hu din nan to wannan sai suka yi mata shadda akan ya din la yankihu babu shadda akai sai aka yi shadda akan ya din sannan yankihu sai aka ce yankiha to wannan shi ma gyara ne wanda muna fatan in an tashi a shigar da shi a gyara sannan akwai inna fi hadha la balagha liqaumin abidin liqaumin abidin din wannan faduwar wasallan guda biyu kisrori guda biyu ana daidaita su in an zo wasali ayi su kai dai wanda ba zai fu wata ba za ta fu wata tsayi ba to a qur'anin an sami sun saba sannan akwai wa ina sabatu fitnatu nin qalaba ala wajhi to wannan nin qalaba din nan ikhfa'i ne a gurin ba a yin dauri akan nun gudar to a wannan qur'ani an yi dauri sannan na 27 shine summa arsalallahu sai wa akhahu harun kum sa bi ayatina wa sultanin mubin cikin suratul mu'minina kadaf lahal mu'minun kenan to wannan bi ayatina dinnan wa sultanin wasalin a din ita a din alhamzar da take gaban ba ba ai wasalin ba shi ma ya fadi sannan akwai innal ladzina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati to wannan algafilati din nan duk da mun tattauna wannan a matsayin misali a baya to yanzu mun sake kawo shi ne kuma tunda mun sako shi a matsayin jerin gyaran raki da muke da bukatar in an tashi a gyara su to wannan algafilati din nan ana yin sa ne da lantsage shine ya zamanto mausul asadi ayi shi lantsage ake cewa da shi wannan lati din mai mukallama lifi to su sai suka yi labalifi kuma yazo a ƙarshen kalma sai aka yi ti din a can farkon layi to shi ma wannan gyara in an tashi muna da bukatar a gyara shi insha Allah sannan sai na 29 fadin Allah rabbana sirif anna azaba jahannam inna azabaha kana garama inna hasa'at to wannan garama kumsa din inna hasa'at yadda garama can yayi wasu la guda biyu ya daidaita wajen faduwar wasu la na sama to ita inna hadin jifa za a yi mata a kasa shine wasali wanda ba zai taba alifi ba a tsangayance shi ake cewa jifa in an ce jifa a sama to wasali a saman alif kar ya taba in an ce jifa a kasa wasali a kasan alifi kar ya taba to wannan inna hadin za a yi wasali ne ba tare da ya taba alifin ba to kuma sai aka samu matsala su sai suka yi alhamza haka zana ta mi kafa uku dugon yalo kenan sannan akwai kazzabar qaumun nuhi lil mursalin cikin suratul shu'ara mai kumsa to wannan qaumun nuhi din ana so a daidaita wayannan faduwar rasulun na kasa to su ma sun saba sannan sai na 31 tanazzalu ala kulli affaki nasim ita wannan ala kulli din akwai alif za kan ya ara shi ma ya fadi babu shi akwai wa annahum yaquluna ma la yaf'alun kumsa to wannan ma la yaf'aluna kumsa babu kumsa a gurin sai aka yi aya illa allazina amanu wa amilus salihati karshen suratul shu'ara ta ayar daga ita sai ta karshe sannan hatta iza ta ala wadin namli wannan wadin namli din nan tabin alifi na annamli ana taba alifin a ƙasa da wasali to sai zamana babu wannan tabin kuma ba a yi laftarar sama ba wacce take nuna cewa akwai tabin a gurin duk da cewa in sun samu alifi mai tabi a Qur'anin sun ne masa laftara to sai zamana ba a yi laftarar ba kuma ba a taba alifin a ƙasa ba kaga jarabi kenan to sannan in mun tsallaka na 34 shine waludan izqala liqaumi atatuna alfahishata wa antum tusirun to wannan atatuna alfahishata dinnan ba yi wasalin shi din ba kasra ta kasan ha karami kenan ha sabe zance sannan akwai na 35 shine wayastahi nisaahum innahu kana min almufsidin wa nuridu an namunna alladhina istudifu eh wannan farkon suratul qasas dinnan yuzabbihu abnaahum wayastahi nisaahum to wannan wayastahi nisaahum din in an yi rufuwa akan mi ara saboda shirgiya ce a gurin shine ana yin silatu mimil jam ana yin rufuwa akan mi ara sai a yi madda sai a yi huri a gaba to sai zamanin da aka yi rufuwa ba a yi maddar da hurin ba shi ma muna fata yin an zo za a gyara shi sannan sai na 36 ala an tajurani thamaniya hijaj to an tajurani din nan ana yin sa ne da nun guda da zawaidi to a wannan alqur'ani na bil khadd al barnawi sai aka yi an tajuraniya aka yi kamar ya ara amma ba a yi wasali ba to shi ma an zo a jira sai na 37 wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wannan silar da ake yi shine abin nan damiri muke ce da shi a tsangaya to shi wannan lamirin dan zawidi ne dan siriri ake yin sa da dan alqalami a gaban hakuri to shi ma ba a yi shi ba a wannan alqur'ani muna son kuma in an tashi a jira shi akwai wanda za a namin kulle ummatin shahidan faƙulina hatu burhanakum to shahidan din wasullan faduwar da ake musu a sama ana sassaba su ba a daidaita su zama kai daya to amma Qur'anin an sami akasi shi ma nan sun daidaita su sannan akwai wama ja'ala azwajakum allahi tazahharuna minhunna ummahatikum wannan azwajakum allahi din nan akwai madda a jikin lantsajen na layi din za a yi alifi ne sai a yi lantsaje da madda sai a yi shadda akan lantsin sai a je kan zawaidi a yi ɗauri da kuma wannan dugo na ƙasan zawaidi wanda mun tattauna akan ita wannan layi ɗin in ba a manta ba to shi ma babu wannan maddar a kai sannan dai a ciki na 40 shi ne wala an tankihu azwajahu min badihi abada inna zalikum kana inda Allahi azima sai aka ce wala an tankihu aka yi rufu'a to in an tashi za a mai da shi tankihu da wasali sannan wa kana inda Allahi wajiha ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida to nan ya ayyuhal ladzina din a din ta ya ayyuha wannan alifin tashin da aka yi ba a yi masa wasali akan a din ba sannan sai na 42 shine fa amanu famatta'nahum ilahin to shi kuma anan akwai shirgiya irin wacce muka faɗa a baya can to an yi shirgiyar an yi madda an yi hurin amma ba a yi rufu'ar mu din ba famatta'nahum rufu'at takan mi'ara sannan sai na 33 shine na 43 afwan shine wa khasira hunalika alkafirun karshen sura suratul mu'min kenan to wannan kafirun din kaulasan din ba a yi masa wasali ba sannan sai na 44 shine yaquluna halila maraddin min sabil to ila din nan alif da da ake yi akan ya araba a yi shi akan ya araba sai ta fi can kan munjayen maraddin aka yi alif ja a gurin to wannan shine na 44 na 45 kuma shine bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asiri mutadun sai aka yi kalma sai zama a din anan karshen layi sai aka je can aka yi alifin aba'ana din a farkon layi to wannan kalmar muna so in an tashi ita ma a gyara ta a hade ta ta zama guri daya sannan sai qulul mukhallafuna idan talaqtum ila maganima litakhuzuha zaruna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalama Allah to wannan idan talaqtum din in talaqtum din alif in an taba shi a sama to a ƙasa ake laftarar sa shine wannan koran dugo da ake yi da jadda koriyar tawada wanda yake nuna alamar yadda ake karanta alif mai hamzatu waslin to wannan koran dugo da ake yi sai aka yi shi a sama sannan to in an tashi za a dawo shi ƙasa sai kuma na 47 shine wazayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun wannan fi qulubikum din ana yin dauri akan mi'ara to sai zamana a qur'anin shi ma wannan daurin ya fadi al-qur'anul karim bil khat al-barnawi sannan sai na 48 shine fadin Allah cikin suratul waqi'a wa nunshi'akum ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun wa nunshi'akum din akwai dauri akan mi'ara to sai zamana dai anan daurin nan ya fadi to sannan sai na 49 a cikin suratul hadidi wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl to fakhur nan fadu wa sallan ana daidaita su ne daidai wani da wani baya fun wani to kuma wannan alqurani sai zamana an sami sabani wani ya fu wani sun saba to in an tashi ma sai an gyara shi sannan akwai suratul maliki jalla wa azza makiyatun wa hayya ihdi wa salasuna aya a qur'anin su sun sa suratul mulki an yi masa siyaki irin na abin nan riwaya ta hafsin an ce suratul mulki ba jalla wa azza to tunda ababin gyara muke shi ma sai mu kawo a maida shi suratul maliki jalla wa azza saboda surar da abin da ta fara budewa tabarakal ladhi biyadihil mulku allazi biyadihil mulku huwal maliku allah kenan wanda mulki yake ikon sa to ai shine al-maliku din kenan mai mulkin ko shine Allah to shine wannan sayakin malaman mu gabata suka ga yafi dacewa a ce maliki din a sa jalla wa azza to su a wannan sai suka samu mulki ita kadai aka ce makiyatu to daga nan sai kuma fadin Allah wadulau tudhinu fayudhinuna fayudhinuna din nan sai aka ce fayudhinunu aka yi masa rufu'a shine na 51 to ya koma ya zama fayudhinuna da wasali akan na din sai na 52 lil kafirina laysa lahu dafi' lil kafirina ta wasalin ra na kisra wasali kasan nan to shi ma babu shi a wannan qur'ani ya fadi ba mu ganshi ba to sannan idan mun tsallaka na 53 shine ka annahum ila nasbin yufidun a dai cikin suratul ma'arij din wannan ila nasbin yufidun din nan babu alif ja akan ya arame kun ila nasbin da alif ja sai aka sa ilayya nasbin aka yi wasali akan ya din ita wannan ya arar to shi ma an tashi sai an goje wannan wasalin a gyara sannan sai suratul nuhin alaihi salamu makiyatun wa salasuna aya to wannan salasuna aya din maimakon ayi lantsage a bashin haka sai aka yi lantsagen kuma a bayan lantsagen aka yi alif ja to wannan biyin da ta hadu ba a yin haka a riwayat hafsin ne in aka sami irin wannan inda muke lantsage to sulam ake yi kawai sai ayi alif ja a bayan lam din ya zamana daga lam sai alif ja sannan sai na 55 shine waja'al al-qamara fihinna nuran waja'al ash-shamsa siraja to waja'al al-qamara ta farko fihinna nuran waja'al ash-shamsa ja'ala ta farko da ja'ala ta biyu kowace akan lan arata akwai wasali fataha wasali sama kenan to dubbin babu akan kowanne da ja'al al-qamara din da ja'al ash-shamsa to shi ba muna fatan an tashi a gyara shi sannan akwai fadin Allah subhanahu wataala cikin suratul jinni wa innahu lamma qama abdullahi wa innahu din wannan wa din ba wasali akai kwata kwata to muna so shi ma an tashi a saka sannan mun tsallaka suratul nabai akwai inna lil muttaqina mafaza wasali bi ne akan zairan nan zayin kenan ana yin wasali bi daidaitattu saboda hada'iq hace ta biyu baya ana daidaitawa to sai zamana sun saba wannan wasallan sun saba da junan su to shi ma an tashi sai an gyara sannan akwai fadin Allah qulubun yawma izin wajifa absaruha khashi'a to ita wannan qulubun din yawma izin wajifa sai aka sa a qulubun akai wani alifi kafin qulubun din sai aka yi a qulubun to nan alifin an tashi shi ma a cire shi sai da aka fara yin alif sannan sai aka yi qulubun din to shi ma alifin nan an tashi a cire shi sai na 59 shine wa ma adrika ma yawmuddin umma ma adrika ma yawmuddin to wannan wa ma adrika ma yawmuddini wasalin ni din kisra nan ta kasa shi ma babu shi wannan alqur'ani bil khaddil barnawi shi ma an tashi muna da buƙatar a saka shi sannan in mun tsallako cikin suratul baladi farkon surar la uqsimu bi hadzal balad wa anta hillun bi hadzal balad to wannan la uqsimu bi hadzal balad din gaban ha babba yan an yi ha babba ana yin alif ja tsakanin ha babba da zal to nan alif jan shi ma babu shi ba a saka shi ba wannan qur'ani bil khaddil barnawi sannan na 61 shine tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr kumsa to nan min kulli amrin din amrin fado wasu lashi guda biyu su saba da juna to anan sai aka kisra guda daya babu tabi to shin man an tashi a gyara shi sannan sai na 62 shine fadin Allah cikin suratul kasuri kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunna aljahim to wannan kalla sawfa ta'lamuna duk da ita ma mun tattauna a farkon fara tattauna akan wannan alqur'ani cikin kawo misalai to anan kuma tunda gyara ake kawowa wanda muke da buƙatar a gyara to shi ma yan an zo a cire wannan ayar ta koma irin tsarin yadda qur'anin mu suke kai wanda ake rubuta su ake kuma karantawa a tsangaya tunda an ce qur'anin an yi shi ne saboda yan tsangaya su amfana da shi sannan daga nan sai na 63 shine fadin Allah wa mar'atuhu hammalatul hatab fi jidha hablum min masad to wannan hammalatul hatab din in an yi rufa'a tu din to alifin da ya biyo bayan ta na alhadab din ana yi masa suka ai masa wasali a tsakiya ya huda shi gida biyu to wannan suka ba a yi ta ba sai aka yi wasali a sama ya taba to wannan tabin an tashi a cire shi a soki alifin a tsakiya to wannan dai insha Allah shine a takaice sai wani guda ɗaya da muka tsallake na can ƙarshe wanda zai zama shine na 64 fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati ya mi a cikin suratul dahi ba a yi huri ba na lahu din fa inna lahu ma'ishatan to wannan hurin ba a yi shi ba to shi ma muna da buƙatar in an tashi a saka shi to alhamdulillah wannan gyararraki guda 63 su ne gyararrakin da muka iya ganin su wanda kuma ko da su yancin bayan Allah ɗan uwa namu wanda suka yi ƙoƙari suka samar da wannan alƙur'ani na alƙur'anul karim bil khaddil barnawi ba su yarda da cewa wa'insu waƙafan su ba gyararraki ba ne to wa'innan su gyararraki ne a duk ƙur'anin da suka zo kuma a kowace riwaya ce in dai aka samu wannan matsalar sai an gyara don haka su gyara kuma wa'incan ɗin su ma su gyara su to da wannan muka ƙarƙare tattaunawa akan wannan alƙur'ani bil khaddil barnawi kuma kamar yadda muka faɗa a satuttukan baya wa'innan bayan Allah mun sassami sadarwa tsakanin mu da su suka yi alƙawarin cewa ma za su yi zama za su yi silsila ta zama bayan zama har sai sun fahimtar da mu mun fahimci abin da suke nufi kuma wannan aiki da suka yi ilimi ne mu ma mun yarda abin da suka yi sun yi daidai kuma ƙoƙari ne da ya kamata duk wani mutum musulmi ya yi shi game da alƙur'ani ka duba ka ga abin da duk ya dace ƙur'ani yana da buƙata na gudunmawa ka ba shi to amma sai ya zama na an sami saɓanin cewa sun yi hakan da niyyar samar da haɗin kai ga al'ummar musulmi wanda suke anan Najeriya suke karatu da riwayat warshin da sauran al'ummar musulmi da suke sauran ƙasashe wanda kuma muke faɗa musu cewa idan sun dubo wannan ɓangaren na cewa sun samar da haɗin kai to idan suka dubo kuma wani ɓangaren za su ga cewa sun samar da raba kai domin ba mu san yadda za su yi da sauran duk makarantu da tsangayu wanda suke a faɗin ƙasar nan ta Najeriya da ƙasar Niger da ƙasar Mali da ƙasar Kamaru da ƙasar Chadi da Sudan da wani yanki na Togo kamar haka da Algeria da dai sauran wa'annan ƙasashen da ya namu nake waye da mu wajen ƙasa 9 ko 10 wanda duk da irin Qur'ani ɗaya muke amfani duk uslubun mu iri ɗaya rubutun mu iri ɗaya wanda ta kan hakan ne ma nake ganin ya kamata mu gangaro mu tattauna akan wani alƙur'ani tsohon Qur'ani da muka je muka ziyarce shi a satin da ya wuce bayan mun fita daga gidan rediyon na wanda shi gwani Ibrahim mai dahara Allah ya saka masa da alkhairi su da shi da gwani Isa kashi har dama sun je sun ziyarci alƙur'anin kuma wanda duk malaman mu sun babba mu labari akan alƙur'anin shine alƙur'anin gwani Musa. Gwani Musa mashhurin gwani ne a rayuwar makaranta alƙur'ani musamman a nan ƙasar mu ta Najeriya da kuma ƙasar Niger. duk malamin da yayi shekaru in ka tambaye shi labarin gwani Musa ko bai sani ba zai ce maka lalle yana jin dai labarin an yi wani gwani gwani Musa wanda ya zama shi kamar wani marji'i ne ko kuma wata makoma ce ko kuma wani abun dogaro ne a cikin harka karatun alqur'ani a tsangayance a wannan nahiya ta mu ta Afirka ta yamma to wanda shi wannan bawan Allah gwani Musa ta dalilin ziyara da muka samu na ɗaya daga cikin ƴan uwanmu da suke Maiduguri shine gwani Rawana ya zo satin da ya wuce wanda in ƴan uwa basu manta ba dalilin zuwan sa ne ma har yasa bamu samu damar an daga waya ba sakamakon lokaci ya dan kure kuma bamu bashi dama yayi bayani irin yadda ya kamata ba to sai muka ce kawai sauran lokutan da za a kira waya ya gaisa da ƴan uwa kuma inda wata tsaraba da zai bamu ya bamu kuma yayi kalmomi masu kyau alhamdulillah mun yi masa godiya Allah ya saka masa da alheri kuma mun yi masa fatan Allah ya sa ya tarar da gida lafiya wanda bayan mun fita daga nan ne a ranar Litinin din washi gari dan talata muka tafi har garin da wannan alqur'ani yake muka ziyarce shi da ni da nake magana Abdul Basit Gwani da Gwani Ibrahim Mai Dahara wanda shi ya jagorance mu da shi Gwani Rawana da yayi tafi tun daga kasar Maiduguri ko kuma nace tun daga Mubiya ta Homa yazo nan karshen Najeriya ta can yankin Adamawa wanda daga nan sai kamar mutun zai shiga to tun daga nan ya taso ya taho din yazo ya ziyarce mu ya ziyarci wannan shiri mai albarka da yake bin sa kullun ta internet kuma ya taso yazo aka shirin da shi alhamdulillah daga nan muka je muka ziyarci wannan alqur'ani akwai su Shehu Alhadi a ciki akwai su Gwani Fudailu Gadan Kaya akwai su Gwani Sa'idu Gadan Kaya akwai su Buna Habibu akwai Malam Mubarak ne sallallahu alaihi wasallam ya saka masa da alheri wanda muka yi motoci muka tafi muka ziyarci wannan alqur'ani wanda alqur'anin a yanzu haka magana da ake yana wani gari da ake cewa garin Mai Gashi kuma garin yana nan a karamar hukumar Danbatta wanda in mutun ya tafi ta nan hanyar Miltara ya bi ya je kwanar Dumawa ake yankewa sai a bi titin kwanar Dumawa in aka wuce garin Kunya aka wuce kwanar Munjibir to bai wuce kilomita 1 ko 2 ba za a sami hanyar shiga garin daga hannun hagu wanda duk wayan kauyukan da suke nahiyoyin nan inda an ce garin da ake ziyarta alqur'ani to sun sani za su yi mutun jagora kuma zai je wanda kuma alhamdulillah wannan ziyarar tamu ta yi samara shine ta yi amfani kwarai dan uwa sun samu labarin alqur'ani mun dau hotunan alqur'anin mun kuma dauki takardun da aka rubuta tarihin alqur'anin da muka tura a wannan shafi na wannan shiri da ake gabatarwa na gwanayen alqur'ani da aka tura ƴan uwa sun bibiya daga jami'o'i an kikirawo da kuma ƴan uwa masu kwazo kan alqur'ani sun kikirawo kuma sun ji dadi da irin wannan ziyara da aka yi suka yi tambaya ma kan cewa to ya kai qur'anin shi Gwani Musa da aka yi shi a Maiduguri ya aka yi me ya kawo shi yazo Kano to wanda alhamdulillah amsa wannan tambayoyi nasu wasu an babba su amsa wasu kuma tun daga da sauran lokaci muna ganin sai mu dan tattauna akan yadda aka yi shi wannan alqur'ani yazo nan Kano kuma ya kwashe wayannan shekaru a takardun da aka rubuta na tarihin wannan alqur'ani da zuwan sa wannan kasa tamu ta Kano daga can kasar Maiduguri shine shi Gwani Musa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ji kansa da rahama an yi shi a kasar Maiduguri garin Kwandiga Kwandiga local government ne mai zaman kansa a Maiduguri wanda a wancan lokacin shekara 300 baya da wani abu tunda yanzu Qur'anin da rubuta shi a yadda muka gani a hijirar rubuta shi an rubuta shi shekara ta 1141 wanda in mun lissafa zuwa yau hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga wannan lokacin zuwa za mu samu shekara 300 daidai da guda daya wanda kuma alqur'anin alqur'ani ne mai ban mamaki duk wanda ya ga wannan rubutun to lalle zai ƙara sallama wa Allah kuma zai ƙara ganin girman alqur'ani fi yadda mutun yake zato saboda alqur'ani ne aka rubuta shi rubutu irin namu komai iri daya alamar aya irin yadda muke zana ta a yanzu a haka yake alamomin waƙafi ne ma su wannan zamu ce wannan wani gurin ba digawa ake ba alama ake musu wani gurin sai a rubuta ha alamar cewa wai alwaqful hasan wani gurin ayyuka alwaqful kafi haka 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 dai ya bi alqur'anin aka yi masa hidima sosai kuma ya tsarma a cikin sa irin kamar yadda ake rubuta dalalani kenan za a ce ko kuma sharhul mufradat sharhin kalmomi masu dan wahala aka yi sharhin su da kalmomin larabci masu sauki wani gurin kuma yayi sharhin da kanuri da yaren barbarci kenan aka rubuta to duk inda aka samu an rubuta da yaren barbarci din yana yi masa wasali to Allah ya taimake mu a nan tafiyar da yake da shi Gwani Rawana muka tafi wanda shi gabansa da bayansa daban kanuri ne to sai mu tambaye shi mu ce to nan me yake nufi da ya fassara mana wannan kalmar sai mu ji cewa eh wannan kalmar da take gurin ce aka fassara ta da yaran kanuri din to Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ubangiji ya ji kansa Allah ya ba mu albarkacin su kuma wannan alqur'ani alqur'ani ne mai ban mamaki wato yan wakan da suka ku da surutu shi alqur'anin da yadda aka yi yazo wannan kasar tamu ta nan Kano shine a wannan lokacin shi gani Musa kamar yadda suka rubuta a takaddun tarihin alqur'anin shine shehun Barna na lokacin sa tunda wannan lokacin an ce kasar Barno shekara 300 baya ta hade duka su Bauchi dinnan su Yobe su Gombe su Adamawa su Taraba da su yankin kasar Niger haka su Maini duka wayannan nayoyin har kasar da magaran duk gaba da yankin Barna ne kai tafi tafi ma har wani guri na South Africa ma duk gaba da yankin mamlakar Barna ne duk wanda yake karanta tarihi ya san haka to a wannan lokacin shehun Barno na wannan lokacin shi ya umarci gwani Musa da cewar ya tafi garin Taraba ya je ya musulunta da al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba su samu shigowa da'irar musulunci ba to a wannan lokacin ya tafi da wannan alqur'ani nashi wanda shi gwani Musa yana da wani almajiri da ake cewa da shi gwani Kusama to shi wannan gwani Kusama tare suka tafi ya tattara almajiran su suka tafi suka je suka kira ƴan uwa aka shiga musulunci aka yi duk abin da ya kamata to a wannan lokacin sai shi gwani Kusaman ya buƙaci ina mu izinin malamin sa gwani Musa cewar sa shi zai taho zai yi yamma kuma nan kasar Kano kenan da sauran garuruwan da suke kan hanya ina mu izinin sa sai shi gwani Musa ya bashi wannan alqur'ani da muke zuwa muna ziyartar sa ko in ce wanda muka je muka ziyarce shi da ya bashi wannan alqur'ani shi kuma gwani Musa bayan mutanen wancan gari na Taraba da sauran yankunan gurin sun karɓi musulunci sai ya koma can gida mai duguri garin su kenan na kwanduga kuma Allah ya masa rasuwa a can to daga ran shi wannan kuni Kusama ya taho da wannan alqur'ani yana tafiya kwane tashi to da zai fara kwana ran da zai fara kwana a inda ya tsaya dare yayi masa sai ya samu ta bishiya wanda a gindin wannan bishiya tunda tare da shi alqur'ani sai ya tona rami sai ya sa wannan alqur'ani shi kuma ya hausa man bishiyar ya kwana kamar yadda suka rubuta a rubuce akan takaddun tarihin wannan alqur'ani wanda da ya hausa man bishiyar ya kwana da safe da gari ya waye ya sako ya tone ya duba sai ga qur'anin sai yana nan ba abin da ya same shi ya dauka ya taho to haka dai kwanci tashi har Allah dai ya sa ya samu ya zo wannan gari na Kano ya sauka a wata unguwa da ake ce mata Musukwani wanda ita wannan unguwa ta Musukwani kowa ya santa yanzu haka dinnan tana nan cikin ƙwaryar birnin Kano to daga nan da yazo Musukwani a wannan lokaci akwai wani sarki da ake cewa da shi sarki Kumbaru shine sarkin Kano na wannan lokacin tunda kafin daular Shehu Usmanu ta kafi ne shi yasa za a ji sunan kamar ba irin sunan sarakunan mu na yanzu da muka sani ba wanda shi wannan sarki da yake mulki a wannan lokacin mutanen gari suka ga labarin suka ji labarin ga wani mashhurin malami ya taho daga kasar gabas kuma ya zo da wani alqur'ani a tare da shi mai abun mamaki nan da nan dai kafin dadewa sai labari ya cika gari tunda a lokacin garin ba kamar irin yanzu bane ba mutane da yawa labari ya cika gari ga wani mashhurin malami ya zo da wani alqur'ani mai abun mamaki mai kyau zuwa dai karshe aka gama bayanai labari dai har ya je gurin sarki to da sarki ya ji labarin cewa wannan alqur'ani an zo da shi da wannan malami sai sarkin ya nemi cewa wannan malamin yazo su gana da shi shi gwani Kusama kenan da yazo sai ya tabbatar cewa to fa idan yaje suka hada sarki sarki zai yi kokarin ya ga cewa sai ya bashi alqur'anin nan ko kuma ya ga cewa zai yana so ya ga alqur'anin to shi kuma gwani Kusama sai ya ji tsoron cewa kada ya zama na tunda wannan lokacin inda musuluncin isasshe to ba za a ce ya isu yadda ya kamata yanzu ba akwai ɗan abubuwa da ake yi inda sun dan sassaba sai ya ji tsoron kada a je a yi alqur'anin abin da bai kamata ba sai ya kiyaye bawa sarkin ya nuna wa sarkin cewa shi fa ba wani qur'ani a tare da shi sarkin shi kuma ya tabbatar da maganar mutanen gari cewa ya fazo da alqur'anin nan to sarkin ya masa alƙawarin cewa zai bashi wata kyauta gwaggwaba zai yi masa alheri akan ya nuna masa qur'anin shi dai gwani Kusama ya nuna masa cewa shi fa wannan alqur'ani baya tare da shi shikenan to ana haka gwani Kusama ya dawo ya tabbatar sarkin nan ba zai bashi haka ba sai ya je niyya da niyyar cewa ya ubangiji ga wannan alqur'ani ka kare shi da karewarka yaji yasa alqur'ani dan afojin jakara saboda da ya dauka ya ba wannan sarki na wannan lokaci to ya gomma ciga da ya sashi a cikin ruwan kogi ruwan kogi ruwa ne mai tsarki in ya saka shi in Allah yana nufin alqur'anin zai tsira to shikenan ba abinda zai samu qur'anin zai abinda duk zai a gama wani zai tsinta ko wani zai dauka ko wani zai gani ya dauka sai ya amfana da shi to yaji yasa wannan alqur'ani a cikin ruwan jakara wanda wannan lokacin ruwa ne kogi ne ba abin nan bane ba kududdufi bane kamar na yanzu da yaje ya saka sarkin ne kuma ne madai wannan gwani ku samu cewa lallai fa yayi kokari ya bashi qur'anin nan yace babu qur'anin nan a tare da shi to kai sarkin nan sai umarni a sa gwani ku samu a prison gidan maza aje a daure shi yaje ya daure shi aka daure shi a prison sai da kwana 27 to wani abun mamaki na ubangiji subhanahu wataala da ya gwada wannan sarki sarki kumbaru shine kullun in ya kwanta bacci kawai sai ya ga gagwani ku samun nan a kansa kamar yana masa irin kashidi haka ko kuma yana tsorata shi ko wani abu da makamancin haka kullun in ya kwanta bacci haka kullun in ya kwanta bacci haka kai ga dai abu yaki cin ya tsawon kwana 27 to sai ya maza yace aje a sako malamin nan da aka sako malamin nan shi gwani ku sama kenan sai ya kira shi yace masa za ka nuna mana Qur'anin nan bai sai na ga maka yace to ni kashe ka zanyi inji sarkin kenan sarki kumbarin nan sai sai zaka kashe ni yace yace wallahi baka isa ba sai abinda Allah ya so shi zai faru a kaina to da shi gwani ku sama ya fada masa haka to sarkin kai sai ya kyale shi tunda ya ji masa irin wannan kalmar sai ya kyale shi ya tafi to bayan ya fito ya dawo sai ku je duba ko yin jakar wallahi sai je tarar da abun mamaki Qur'anin nan a yadda ya sa shi yana nan bai yi komai ba bai jike ba bai lalace ba bai komai ba ba abin da ya samu Qur'anin wanda daga cikin ban mamakin ubangiji da muka je muna karanta wannan takardun ana bona fassarawa tunda larabci aka rubuta ana karanta ana fassarawa shi ulhadi shi ya fassara sai su wa'anda alqur'anin yake hannun su jikokin shi gwani ku saman kenan wanda muke zuwa muka ziyarci alqur'anin a gurin suke nuna mana ga inda ruwan ya taba gefen takardar gefen takardun dai ruwan ya taba amma asalin inda rubutun alqur'anin yake alqur'anin bai taba abin nan ruwan bai taba shi ba to shikenan ana haka shi gwani ku sama bayan sun gaba haka da wannan sarki ya je ya dauko alqur'anin sa a cikin wannan ruwan kogin jakara to kawai sai ya taho ya nufo arewacin Kano da niyyar zai fita daga cikin gari saboda a yanayin yadda ya ga cewa wannan abu da suka yi da sarki ba abu ne mai kyau ba to bari ya baro ya je ya samu wani garin a gefen gari ya je ya zauna to shine ya kan kasa kunya wanda a wannan lokacin ya sauka a wani gari da ake cewa da shi zura garin yana nan in an musu kunya sanannen gari ne kauye ne to kuma Allah ya masa cikawa shi wannan gwani ku sama a wani gari da ake cewa da shi kwarkiya to ita ma kwarkiyan tana nan dai a gaba da kwanan munjibar din in an kama hanya kamar za a tafi babura kauye ne yana nan a bakin titi sunan garin kwarkiya wanda bayan ya rasu to ƴaƴansa da jikoki su suke gadan wannan alqur'ani ƴaƴan gwani ku sama da jikokinsa wanda har zuwa yanzu dinnan akwai malam Musa wanda yake wannan gari na mai gashi inda ake ziyarta alqur'anin ɗaya ne daga cikin jikoki na shi wannan gwani ku sama alqur'anin ya dawo hannunsa wanda shi ma ƴaƴansa yanzu sun gada to su ma sun rasu ƴaƴansu ne yanzu alqur'anin yake hannunsu su ma sun fara manyanta kwarai da gaske to wannan dai a takaice shine labarin yadda alqur'anin ya zo nan kasar Kano wanda kuma duk wanda suka je suka ziyarce shi su wa'annan ƴaƴa za su basu su karanta su kuma gani su taba su kuma gani kuma kullun abinda muke fada babban abun mamakin alqur'anin yana nan garau lafiya kalau kawai sai dai takaddun ta gefe inda suka ciccinye eh sai dai ta gefe inda takaddun suka ciccinye wanda kuma alhamdulillah akwai ƴan uwa da suka yi kikirawo waya suke ƙara gaya mana cewa ai shi alqur'anin gwani musan ba ma guda ɗaya bane bayan shi gwani rawana ya koma yake gaya mana cewa sun ji magana da dattijai nasu na can Maiduguri cewa alqur'anin gwani musan guda biyu ne akwai ɗayan yanzu haka shi ma yana Maiduguri shi sun yi kokari ma an samu an masa irin aiki da ake yi na zamani an zuba masa chemical takaddun an gyara su kuma sun rubuta takaitaccen littafi na tarihin alqur'anin da yadda ya wanzu da kuma hannun wa'anda duk ya shiga wanda kuma muna fatan wannan nanan din Allah yadda akwai kudirin za a kai ga haka in Allah yadda akwai ƴan uwa da suka yi magana daga bangarori da sassa daban-daban na bincike da kuma ajiyar tarihi na wannan gari na mai albarka sun yi magana cewa Allah da zasu yi kokari su samu daidaito da sunan barka alqur'anin a samu ayyana alqur'ani hidima kuma ayi kokari a sashi a gidan tarihi a kuma dora shi akan computer yadda duk wanda ya tashi za a iya cewa eh anan karo muna da gadan wani alqur'ani wanda yake mai irin wannan shekaru wanda kamar yadda gani Ibrahim mai dahara yake ga mana akwai wani alqur'ani shi ma wanda shekarun ba su karasa wannan ba amma shi ma dattijan alqur'ani ne anan waje jangaren dan Hassan wanda kuma mun raba akan cewa in Allah yarda shi ma zamu je zamu ziyarce shi to wannan a takaice shine abinda kuke ganin zamu tattauna gashi yau ni kadai nake ta gabatar da program din shi gwani Isa bai karaso ba gwani Ibrahim din ma bai karaso ba kuma ga lokaci yana tunkaran mu wasu sauraro su ma suna biye da mu wanda muna dab da bude waya insha Allah domin bada gudunma to dan haka dai a takaice wannan shine abin da ya faru da wannan alqur'ani kuma wanda suke da bukata su ga ko hotansa ko kuma su ganshi za su iya zuwa wannan gari domin su gani ko kuma su iya dubawa a Facebook in sun yi satin din shafin gwanayen alqur'ani da cu alqur'ani din to in Allah ya yarda za su ga hotunan takaddun wannan alqur'ani mai girma na shi gwani Musa kuma muna gode wa Allah da Allah ya sa muka ziyarci wannan alqur'ani kuma muna fatan Allah ubangiji ya kara mana albarkacin alqur'ani to ina ganin yanzu an bude layukan waya domin yan uwa ma sauraro masu bugo waya su bugo domin su bamu gudunmuwa wanda har yanzu dai ba mu sira nan zuwan gwarayen mu ba in Allah ya sa sun zo to ko sallama su kaji in ko ba su zo ba to shikenan sai in Allah ya kai mu wani satin wanda ina amfani da wannan damar idan Allah ya kai mu ranar juma'a wannan mai zuwa akwai addu'ar mallan namu gwani Rabiu Faji kenan ta cikon shekara da zamu yi da daurin auren kanin mu Muhammad Awwal wanda aka fi sani da baban kowa da safin Allah ya da anan tsangayen mu da take nan fage in Allah ya da karfi 9 har zuwa 10 da rabi kuma za a yi tilawa alqur'ani ran alhamis har zuwa washigarin juma'a zuwa abin da ya sauka to dan haka yan uwa masu saurare yanzu za mu buɗe layukan wayar mu domin ku bugo ku ba da gudunmuwa a cikin wannan shiri kuma ku biya bashin ku na wannan na satin da ya gabata wanda muka cinye muku lokacin ku saboda zuwan bakon mu gwani rawana wanda lambar da za a iya tuntuɓa mu akan ta ita ce 0705820277 0705820277 ko kuma 0908555488 0908555488 Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da wa muke tare? Ah, Allah ya taimake ka gwani lukoro.
Gane ya gaje ya lamura.
Wallahi alhamdulillah an gode Allah gwani lukoro da fatan an wuni lafiya.
Allah ya mana jagora da Allah abin ni da rake ban saurari. Kai kiran nan ba sai yau dai kan je. Farko na yadda ta bar ta har zuwa yau.
Masha Allah, masha Allah, masha Allah.
Farko ina da farko dai ina ne ina ina da ita gobe ya ta da Allah subhanahu wa ta'ala da kin dadin wannan alqur'ani da kuka je ka ce ka ce ba wa ku kun na ganki tsaren da abinci
alhamdulillah
dai ya rabi ta tare da shi wannan alqur'ani ne girma
masha Allah alhamdulillah
dawara ta ce bi kuma misali wadannan jaran rake da aka fitar wajen guda 67 da 3
eh 63 zuwa da 4
yawa
banda wa kafai da aka cire da wayanda aka kara na'am
daga cewa da kulle wani ya ina son sallah ba kun fasali ne
na'am
sai da kan ace yara tare da cewa wasu jaran da kai tsaye in an duba za a ga gyara ne daga farko har karshe bayan da za a kauce a matsayin gyara ne
gaskiya ne
ko kuma da za a iya samun irin kafar ba ta da injin nan
ne eh dama haka yake mu ma akwai wayanda mun yi tunanin alkhada ne almadbai wani kuma akan samu alkhada ne alimla'i
yawa sannan kuma abu na karshe
na'am
saboda an samu wani abu a ilimi da zai sa ba ko ta ba ko na jiran da cikin wannan alqur'anin ba
na'am
ai takarda cewa ga mahaddata alqur'ani iya gurgurdan abin da suka yi
na'am na'am
dan idan aka je da abin asubar bayani la Allah za a samu tulubi
haka gaskiya ne
gyara ne kai
sai eh gaskiya ne gaskiya ne wannan shawara ce mai kyau
sai abiyan da ga an fara da ni a gargaran farinta ta kawai na gano ba gyaran bare
eh haka yake dama eh dama ai da yake ka san shi shirin an ce wai shirin an yi shi ne sunan shirin gwanayen alqur'ani kuma abinda duk za a tattauna abinda ya shafi alqur'ani a tsangayance to wannan shine abin da ya faru kawai to wato shirin nace an yi shi shirin sunan sa shirin gwanayen alqur'ani kuma abinda duk za a tattauna a cikin shirin za a tattauna ne akan alqur'ani kuma a tsangayance to ka san mu a tsangayance abinda ma kake ganin misali a ilwance ba jara bane to mu a tsangayen an kama ka dugo in baka yi shi ba sunan wannan abin jara to shi ne abin da yasa dawo muka bujiro da abubuwan gaba ɗayan su kawai a matsayin mu a tsangayance sunan shi jara in kuma akwai wanda yake a ilmantan shi kuma ba jara bane ba to wannan kuma wani abu ne daban kuma kamar shawarar da ka bayar din mun yi kokarin hakan in Allah ya yarda yanzu muna kokarin muna tattaunawa da mu da su za mu samu kuma in Allah ya yarda har za ta kai ga mun zauna da su kuma an ba su takardar nan kuma mu saurari sakamakon da za su bayar mun gode sosai Allah ya saka da alheri na'am assalamu alaikum Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Barka da yi da muke tare.
Wa ta tare da hafafi da wannan.
Na'am.
Na da ya hafafi kare
sauran. Ah masha Allah Mallam Abba kana lafiya?
Lafiya kuma Mallam Sidi yana gaji kuma sai kira tare da koyon sha Allah.
To masha Allah madalla mun gode. To madalla mun gode sosai. Na'am. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka ka dai da wa muke tare?
Amma kuna tare da Umar Abubakar daga nan.
Na'am, Mallam Umar, da fatan kana lafiya. Wace shawara ko gudunmawa za ka bayar a cikin wannan shiri?
Na'am.
Ah masha Allah to ana gabatar da shi na'am. Masha Allah. Kwarai da gaske to ai ya shigo Kano.
Eh
ya ziyarce mu anan Kano mun zo da shi hannan gidan radio rana a ciyo da shi muka yi shiri muka gama.
Wallahi ban sani ba.
Ya kuma koma.
Sai ki ma mun yi addu'a wallahi.
To haka yi sai da mu haka ne sai abin da Allah ya shirya. To madalla.
Sai wallahi Allah da kuma.
Na'am.
Za mu ci gaba da sauraro kuma Allah ya tsara mu.
Amin ya Allah. Ana yi din ranar Litinin daga karfe 3 zuwa 4 insha Allah anan Aminci Radio.
Allah ya saka da alheri wallahi mun gode.
Madalla mun gode. Amin ya Allah amin mun gode. Na'am. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdulbasit.
Marhaba da wa muke tare?
Abdul lafiya ko sari?
Alhamdulillah da wa muke tare?
Kuma kuma Ahmad ne daga Rijiyar ne.
Mallam Ahmad alhamdulillah kuna lafiya?
Alhamdulillah lafiya
kana. Wace shawara wace gudunmawa zaka bayar ga wannan shiri na gwanayen alqur'ani?
Alhamdulillah wallahi shirin nan muna karuwa da shi matukar karuwa sosai wallahi na amfanar da mu.
To masha Allah mun gode Allah ya saka da alheri.
Wallahi da nayi rubutun shirin nan ya guguda 20 wallahi.
Allah to ba komai in Allah ya yarda gidan radio suna nan suna shirin za a bada shi in an bayar in Allah ya yarda kowa ya samu.
To alhamdulillah.
Muna godiya kwarai da gaske muna godiya gwanayen namu ne yau ba su shigo ba. Eh, yau gwanayen namu ne ba su shigo ba shirin shi isa ya zama ni kadai nake ta yin sa. Ba sa nan mu lafiya kalau an yi tafiya ne sun dawo to kuma ina tunanin ba lalle sun karaso gida ba.
Alhamdulillah Allah ya tare mana.
Amin ya Allah madalla mun gode. To madalla mun gode.
Kana fatan alkhairi sai Allah ya saka
alkhairi. Amin ya to masha Allah muna godiya muna godiya assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh
shi ya sai ta
ko ta kai Allah malama Safiya na gajiya
ina muku fatan alkai
muna ansa muna godiya
Allah
kai
wani
rawo
na
gida
lafiya
ni nya Allah gani rawo da ya tafi yana ma gida alhamdulillah ya sauka lafiya mun yi waya
ina bara addu'a ba an da lafiya
to Allah ya inganta mishi lafiya Allah ya bashi lafiya saboda girman alqur'ani ni
ya Allah
mun gode madalla na'am assalamu alaikum barka da yamma ina wuni alhamdulillah da wa muke tare
wallahi ma an fadi wake
ma sha Allah to mun gode malama ma mun fadi ma Allah ya saka da alheri shawara ko gudunmuwa wace shawara za a ba mu to muna to muna muna godiya Allah ya saka da alheri
Allah ya ƙara
amin 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 salamu alaikum salamu alaikum to mun sami matsalar sadarwa ko ma dai ina hango lokacin namu ya taho muna dabda rufe wannan shirin amma dai bari mu daga ga wata waya na na'am assalamu alaikum na barka dai da wa muke tare wa da Allah malam Salih da fatan kana lafiya kadan daga murya ba a jin ka sosai alhamdulillah wace shawara zaka bayar ko gudunmawa
amma muna fatan alheri muna jin dadi sosai
to ma da Allah mun gode Allah ya saka da alheri ha da Allah mun gode aha Na'am assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam.
Na'am da wa muke tare?
Hajiya Zainab ko Karuwan. Ku fatan alkai.
Masha Allah Hajiya Zainab muna godiya Allah ya saka da alheri.
Ina manyan baki fatan kai diga samu shi.
To muna musuna. Amin amin ya Allah amin ya Allah. Amin ya Allah amin amin. Amin amin muna godiya kwarai. Masha Allah to alhamdulillah wannan ita ce waya ta ƙarshe da zamu iya dagawa a cikin wannan shiri duba da cewa lokaci ya taho amma dadin wacce ta hada mu da ku baki daya ita ce Gwana Nusaiba da kuma Gwani Muhammad Sani wanda baya nan shi ma yayi tafiya ga shi mun gama shirin bai shigo ba da Gwani Isa Ahmad Kashahara wanda yake shine yake zama kamar jagoran mu a wannan shiri da kuma babban jagoran wanda yake gabatar da wannan shirin shine Gwani Ibrahim Mai Dahara da sauran yan uwa da waɗanda duk muke tarayya da su cikin gabatar da wannan shiri ni Abdul Basit Gwani Rabi Fage take mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sai Allah ya kai mu sati na gaba
ya yan uwa ku sani Qur'ani mai sarki sako ya zam daga jalla madaukakin sarki zuwa ga bayi dan sha'anan su yayi sauki da nufin su bi shi gaba dai kar ya zamsinki domin su shirye tuba su zamo ba da tuba